Mini Salati on the Beat.
Tana gazati to daga nan na dauko
sai dai barama
sunan ka yayi ta dalli gare ni in yi garko
sai dai barama
eh sun barka kar ta bar ni dan na wuna sauko
sai dai barama dai
ka kabar ga babban al'amari na tako jiya na jiyar da abin da zato ya farar
sai dai barama dai
ana iya tabbatan karshe ta karar
sai dai barama dai
rayuwa tana iya mai da farin ka jaji kana da gaskiya ka fito ka zantar salati iya adadin bayyana da kuya
sai dai barama dai
ka sarkin dake kallon gaba daga baya
sai dai barama dai
alai sabai wanda da suka shirya
sai dai barama dai
suka tabbatar da rabe gaskiya da ƙarya baduma dake muka san Allah da dadi
sai dai barama dai
shi yasa ko yaushe na kai zumudi
sai dai barama
Shadi saboda ke kawanza anan ke ce maradi shehu tabbata cikin ku nake wa fata
sai dai barama
ya madul wara nafsin muku mutsike ta
sai dai barama
banda gusurin koma ya cikin jakata
sai dai barama
san ku ne kadai ya cikata ya bakare ta to abba ko ruwan ya tafasa baya zafi
sai dai barama
saboda san ku tare da mu shafi mu afi
sai dai barama
baban shehu dan ku yana neman litifi a tabbatar da imanin arfe da murfi eh sallama gare ka saman kadari madubi
sai dai barama
eh shehu zanu gona na kabidar magirbi
sai dai barama
zan yi sassabe ne a kowanne gurbi
sai dai barama dai
sara tsaran shairi mai bata gulbi eh da munar mu tai kyautin datsin mu minci
sai dai barama
eh wasun da mauta garin neman abinci
sai dai barama
Allah sarkin gudura mai yaya kunci
sai dai barama dai
tsare mu sharrun mai fuska da kirci wani gizo nake kallo a cikin gari na
sai dai barama
yana zuwa ya koma mai yanayi da yana
sai dai barama
an takarkare an bawa buriya shana
sai dai barama
jikin sa ya kunna wutar da rana murna yake hasken sa yana da karfi
sai dai barama
a sheri jiyar da ya tona na da zirfi
sai dai barama
wukar da ya wasa kan saka nuna kaifi
sai dai barama
jahil tiya na jin jasadin sa zafi ya kai mai niyyar mai da kuwa kamar da
sai dai barama
lokaci yayi masu zuwa su saka ka gada
sai dai barama
eh wasu na gudu wasu na tafiya da sanda
sai dai barama
ai manufar su ban gishiri in ba kaman da masu hankali sun san sama na da fadi
sai dai barama
ai koma lokaci na gane zuma da dadi
sai dai barama
mai kudi ka an kada kar su saka ka gaudi
sai dai barama
ai ba ja da shewa wayi gari da dadi ba muna kiran ku ku so mana shew ne ba
sai dai barama
ba muna yabo dan mu tara dukiya ba
sai dai barama
asalin soyayya ce daga masu dai ba
sai dai barama
wanda shewu yayi mana gado ba da wai ba suka ce da ni wai waye shew ne ma
sai dai barama
sai na ce da su kuma zauna inda dama
sai dai barama
in sanai da ku shew barama mai karama na girman shehu yana da girma ai shehu shi mutun ne kamar muni da kayya
sai dai barama
amma fa akwai wani al'amari a baya
sai dai barama
waliyin Allah ne mara shin gamayya
sai dai barama
a cikin shi shi na daban aka yi shishiya shehu malami ne mai ilimi sananne
sai dai barama
wanda duniya ta shaida shi daban ne
sai dai barama
Muhammad shugaba ne ko ma sadiya san haka gaskiya ne mai baiti dubu shi da masu daban da juna
sai dai barama
mai alaika ko da dare ko ko da rana
sai dai barama
wanda zamanin sa ya tabbata shi ya nuna
sai dai barama
shi yau shi gobe da shi ga kwana lokacin sa annabi ku kara tambaya shi
sai dai farahman
wanda san ma'aiki ne ke karfafa shi
sai dai farahman
wanda safa dare yamma ka ganshi
sai dai farahman
adarar muhammadi ce ke sarrafa shi kwari da tuduwa kake tafiya ya kwana
sai dai farahman
hidimar ma'aikin Allah shugabana
sai dai farahman
shi ya fara maulidi anya ya nuna Nuna soyayya ga abin yabona Bakon garin sa ake cewa da shi shi
Sai dai farahman
bai da lokacin da ya tabbata na shi ne shi
Sai dai farahman
ya ba wa annabi komai har daren shi
Sai dai farahman
soyayyar ma'aiki ce azalin shi ma shi Shekaru da dama shew yana gushewa
Sai dai farahman
maga shar yau ya gaza musa gawa
Sai dai farahman
saboda shugaba ne ransa da kewakewa
Sai dai farahman
shi yasa gaban abada gausi ga tsaiwa kuma su ja da shew ku ja igiyar da kwari
Sai dai farahman
babu mai hana wa ido motsi da sauri
Sai dai farahman
kayan lambu ke amsa kira da gwari
Sai dai farahman
yauwa ashe ku zo mu matsa da sauri da'irar gidan gala lamarin ku sai ku
sai dai farahman
babu mu a sallar limamin ku sai ku
sai dai farahman
da maladanin dan uku ne a kurkuku
sai dai farahman
wanda ya san Allah zai tsallake ku ku yan aba mu kar mu rasa walar ku tazo
sai dai farahman
tunda kun ka bar tsaba ku ka zabi kanzo
sai dai farahman
babu inda zai ana kan hancin ku zo zo
sai dai farahman
tunda ba cin bishiyar Allah burzo rabu ka sani ni ban maka kishiya ba
sai dai farahman
ban sanya zango da bauta ba ga kai ba
sai dai farahman
amma wasu ke cewa ba mu kyautata ba Rabu kar ka bar su da ɗaya ba su tarwatse ba Sayu juna wal umami zulfu yudati sawami Doku adina sabi kadfa ga zuwa kalizami Munta aka dami asa lili wilaya tulfi kami Mauta da sabo ibra ima misbahi zalami Baidu kada amma ata na lau kullu lanami Asara baran wa baran baina yuwanin wajami Ibu tuyin wa ku shufi wa fununin ilmi nami Ba tafi mulkin wa mali ba wa murhi kulli zami Am kaji man sara maktu man wace kan sara ami Rabba mamlukin malika sara marfu al maqami Rabba mamlukin shahira sito fawqa al adami Rabba madumin ganiya ta ala fawqa al ami Ram ulufi min majusi aslamu duna katami Ram yifin ala qablal intika fawqa al marami Am nasara aslamu ni bayt zal qutb al imami Dinu dinin kawiyu da'iman dunan sirami Sabu qawmin kiyaru ummalukum fil anami Shughulukum fil layi daban aw sifatin aw asami ilmuhum irfanu wukal anbiya duna malami salliman taslamu wa illa altakisu al-imami wa kuduratin ayati finkifadin wakti mami wa gumu fi kullu wakati fitaraki wa intizami ya bisa kalama attabana wumi ayami arkabani gufu dinan ila yawmil qiyami bani ani yin kadima untu aksabtu al-marami addara shawji sikami wanta alifi garami iradi tumfa muradi mirida kumu wa marami asluni wasluni daiman hakum zimami ubukum akam barani amani amma kami bawarui wawarayi basharabi wataami dikirukum kuchul lurui awa fikri wa kalami la yura zikru siwaku di damiri wa lisami innani mama tarani shugulati fi ibrahimi innani mama tarani shugulati fi ibrahimi awa kalbi wa lisani ba julusi wa kiyami harakati masukuni ba masiri wa makami wani nijahi wa firashi yakizati wa manami shahidi wa guyubi
sun masami iwa masami wawa zauki wawa lamsi wawa nazari washtimami wawa fauki wawa taci wawa ra'i wa amami wawa kulli wawa juz'i as-salati wa siyami wawa mamumi wa fazi wa zakati wa siyami wawa mali wa kafanil shaykh malal intami wawa ramadani wa idi wawa jif larami wala malatul manasi wawa tawhid al-kirami atara shay an suwawo ben kasiyin awli zami ko sadun wa arsu jiga watin fil intiqami jiga watin fil rubbi inde laysali simi yusami wara lawa none bawa inul itrami inna mal lo ber dago bawa pause wagtinami in akun min gum fa inne ashabetu misqami inna qalbi ya mabibara mashaykil musta'ami in jaladun wa jamali ajabu min zalumami sirr 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 gausala asar katamli kitami adamu la ruwa eda mala rafaka jisami suratul ismil kafil kas sultan al asami majma wala daratu aynil aynatan al gamami dawru anwarul muyid al bar marsa kullurami kullu malu yin atahu jududunan sarami wada hada jam'in wa farqin na do dawma dawami